Mataimakin shugaban kasar Najeriya Professor Yemi Osunbajo yace nan ba da Juma'a ba gwamnatin Tarayyar ta tabbatar da aiwatar da aka hukumar raya yankin Arewa maso gabacin Najeriya. Professor Osunbajo ya dai bayyana hakan ne a lokacin da ya gaci jihar Borno da kaddamar da wasu ayyuka karkashin shugabancin gwamnatin jihar Borno Honorable Bukashi Yatima wanda suka hada da makarantu da hanyoyin titi da kuma wasu rukunin gidajen marayu. Mataimakin shugaban kasar Professor Osunbajo yace gwamnatin jihar Borno Honorable Bukashi Yatima yayi ayyukan yabawa musamman ma na wajen ganin cewa an samar da dokumentan zaman lafiya a jihar.
Many of those who work with me who are here testify to the way in which His Excellency the Governor has completely taken to heart the problems and challenges of the state.
Yace mutanen da suke aiki da ni a nan yanzu za su iya ba da shaidar yadda gwamnan ya dauki matsalar jihar a wuyansa don ganin cewa an samu dawowar zaman lafiya a jihar Borno.
I want to assure you that that remains as on the front burner for the federal government. Recently the president signed into law the Northeast Development Commission Act.
Yace muna so mu tabbatar muku cewa batun hukumar raya yankin Arewa maso gabacin Najeriya shine a gaban gwamnatin tarayya wanda ma a yanzu hakan shugaban kasa ya riga da ya rattaba hannu a kai da kuma hakan zai ba mu damar sake gina wannan shiya na Arewa maso gabas. Professor Osunbajo yace jihar Borno ta fi kowace jiha fama da fuskantar irin wannan matsala na haka ne ma muke kokarin ganin cewa mun sake gina wannan jiha da ma wasu jihohin da wannan itila'i ya shafa. Shi ma gwamnan jihar Borno Honorable Bukashi Yatima yace mataimakin shugaban kasar Najeriya Professor Osunbajo na kishin mutanen jihar Borno.
The vice president is a pastor. The vice president is a Christian from the southwest. But here we have a man of courage and conviction who has established a school to cater for Muslim orphans of Boko Haram, one of the best schools in Nigeria.
Yace mataimakin shugaban kasar pastor ne kuma mabiyin addinin Krista daga kudu maso yammacin Najeriya. Wanda ya bigi kirji ya gina makarantar ƴaƴan marayu musulmai na Boko Haram wanda kuma ta kasance makaranta mafi kyawa yanzu haka a Najeriya.
And we went to the Dalori IDP camp. It's normal is the overzealous security operation while dissuading you from mixing with the IDP. He took the bull by the horn. He interacted with the IDP.
Gwamnan ya ce akwai lokacin da mataimakin shugaban kasar ya ziyarci sansanonin yan gudun hijira da ake kira da Dalori camp wanda a wancan lokacin jami'an tsaron suka yi kokarin hana shi shiga cikin yan gudun hijiran amma ya shiga cikinsu yana ma magana da su wanda shi ne alamun shugabanci na kwarai a cewar gwamnan jihar Borno Honorable Bukashi Yatima.
I appeal to Your Excellency to give special consideration to such as daughters of Borno in the area of federal appointment and recruitment.
Mami alfarma shehun Borno Alhaji Dr. Abubakar Umar Gabe ibn El-Kanani yace akwai bukatun gwamnatin tarayya ta baiwa jihar Borno dama na musamman ma wajen diban ma'aikata da suka shafi jami'an tsaro kama da na soja da na yan sanda da yan sandan farin kaya da na jami'an gidan yari da dai sauransu. Irin cewa da dama daga cikin irin waɗannan jami'ai sun rasa rayukansu sakamakon wannan rigingimu na yan kungiyar Boko Haram. Haruna Dauda Jihu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.